الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 4 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan 7 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne uba laifi, idan da tambayoyi suna iya gabata. Jinkirta wai tambayar ɗan uwa dangane da jinkirtar da wato shi ne suna, ma'ana yanka ragon suna. Daga cikin magabata akwai waɗanda suke ganin halaccin jinkirtawa ko kuma gaggautowa, tare da cewa Muhammad ibn Sirin, Allah ya ji kansa, shi yana ganin a ran uku ma mutum yana iya yanka ragon suna, tare da cewa nassi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ragon suna akan yanka shi ne a ran 7 kin haihuwa. Don haka malamai suka ce in dai ba wani uzuri ba ya gitta, shi ne rashin samun abin yanka, to baya dacewa a jinkirtar da shi daga lokacin da shari'a ta kayyade masa. Domin shari'a ba ta ƙayyade ma abu lokaci, face akwai wata hikima, mukan iya ganowa kuma mukan iya kasa ganowa. Don haka dai a taƙaice abin da ya dace ragon suna a yanka shi a ran 7, an gane ko? In ba a riga ba aka bayyana ma jama'a sunan ɗan da aka haifa, to a ran 7 dole ne a bayyana musu. Wannan kuma abin da ya shafi al'ada na wani taron biki da sauransu, ko zuwa yaushe ma kuna iya jinkirta shi, al'ada ce. Amma shi suna a shar'ance a ran 7 ne ake yanka ragon suna, tare da cewa irin wannan lokaci sun tafi akan musamman cewa mace in aka mata aiki aka fitar da ɗa, sukan jinkirtar da suna izuwa sati 2 wai kafin nan jikinta ya warware. Sukan ɗau wannan kamar wani uzuri ne wanda yake ba da damar jinkirta suna. Wannan kasancewar bai shahi ba abin da yake suna a shar'ance. In aka ce suna a shar'ance a ran 7 a aske kan jinjiri a yanka ragon suna, gane ko a yanka rago in ba a rigai ba aka bayyanar da sunan shi a ran bakokin a bayyanar da sunan da jama'a wannan shine iya abin da yake suna shar'anci amma abin da ya shafi wannan walima mun yi bayani a baya babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da walima ta suna babu wani da daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka haifa masa a ran bakwai ya tare jama'a yayi walima babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa daga cikin magabata irin su al-Imam Ahmad da wasu daga cikin su suna ganin halaccin yin walima ta suna ma'ana a dafa abinci a gayyaci jama'a su ci al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi yana kyamar haka naman suna a maida shi matsayin walima ta tarika farko an gane ku yana kyamar wato naman suna a maida shi a matsayin walima al-Imam Malik yace naman suna matsayin shi dai da layya matsayin shi dai da layya aya yi sadaka ga mabukata da talakawa sannan makwabta da waɗanda suke abokan arziki a ba su a matsayin kyauta sannan kuma gidan da aka yi aiwuwar a dafa a ci don haka dai a takaici jinkirtarwar da jama'a suke saboda wannan abin da ya shafi al'ada ne na biki da su matan suke yi da sauransu to wannan ba uzuri bane wanda zai ba da damar yanka ragon suna cewa a maida shi sai nan da sati biyu a yanka ana iya yankawa a ran bakwai in ba za ku iya yanka wani a lokacin walimar to shi kenan kuna iya sanya shi cikin firigo ko aji da abin da ya yi kama da haka daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa da ko da bai kai ran sati ba idan ya koma ma'ana zuwa makomarsa shine ma'ana Allah ya masa rasuwa to ana iya yanka masa rago a ran bakwai kamar yadda Ibn Uthaymeen Allah ya ji kansa ya yi bayani akan wannan matsala to amma shi wajaucin yanka ma da ragon suna sai idan an kai ran bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mauludin yake cewa marhunun bi haqiqatihi tuzbaqu anhu yawm sabihi aw kama qala dukkan da manzon Allah yace matsayin jingina ne wato game da ragon sunan shi kenan jingina ne akan mahaifi game da ragon suna duk wani matsayi da mahaifi ya cancanta a kai shi idan ya saka kibe yanka ma ɗansa ragon suna to za a jinkirtar da shi daga wannan matsayi an gane ku saboda wannan laifi da ya zo da shi na rashin yanka ma ɗanshi ragon suna wannan hadisi yana tabbatar da yanka ma ɗa ragon suna abu ne wanda yake wajibi akan mahaifi a wani lokaci ake yanka ragon suna manzon Allah ya ce tuzbaqu anhu yawm sabihi a ran bakwai manzon Allah ya ce akan yanka wannan rago a madadin shi ɗan za a yanka masa rago kaga a nan shari'a ta nuna mana wajaucin yanka wannan rago na kasancewa a ran bakwai don haka daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin in dai bai kai ran bakwai to ba maganar a yanka masa wasu suna ganin cewa ko da bai kai ran bakwai ɗin a ran bakwai ɗin sai a yanka masa rago darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul mabali mun tsaya ƙarshen wato babi na 12 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza abina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kamuwa wato idan wato mutum ya ba wani izini game da abin da yake nashi, abu ne haƙƙinka, sai ka ba wani izini kace je ka dauki, amma ba baka bayyana masa ba gulgudan abin da zai dauka, aw a halahu, ko kuma yace je kana yafi maka, an gane ko, ba tare da kuma ya bayyana masa gulgudan iya abin da ya yafi masa daga cikin laifin da ya mai, shin yin haka yayi ko kuma da saura. Mutum ne ya maka laifuka da dama, sai ka ce je kana yafi maka, baka bayyana masa ba wani laifin ne ka yafi masa, ko kuma mutum ne ya zo yake bukatar abu a wajenka, sai ka ce masa je kaman ga za ka dauka, baka bayyana masa ba gwalgwadon abin da zai dauka. To idan ya dauki wani abu, misali yayi ko kuma dole ne sai an bayyana, dole ne sai ka bayyana masa gwalgwado, shin dole ne sai an bayyana masa gwalgwadon iya abin da zai dauka. To shi ne anan malam ya zo mana da hadisin wato Abu Hazim, shi ne Salama ibn Dinar daga malaminsa Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin fa shariba minhu, an zo masa wato da wani abin sha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha, da ya gama wa an yaminihi gulam wa an yasarihi ashiya, a damarsa wato akwai wani yaro karami, wannan yaro karami kamar yadda wata riwaya ta bayyanar da shi shine Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, wa an yasarihi ashiya, a da a hagunkinsa ko akwai wasu dattawa, kamar yadda ya zo a cikin riwaya a dattawan har akwai irinsa Abubakar, Allah ya kara masa yadda da sauransu. A lokacin nan faqala lil gulam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga yaron wanda ke damarsa, yace masa a ta'azzanu li an uqiya haula, shin ko za ka iya bani izinin na ba waɗannan dattawa su fara sha kafin ka sha? Faqala al-gulam, yaron sai ya faɗa yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ya rasulullah, yace a rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah, la usiru bi nasibi minka ahada, yace wallahi ba yanda za a yi nafifi ta wani wato game da rabona na wajenka, ma'ana abinda na samu daga gunka, yace ya rasulullah ba yanda za a yi rabona in dauka in fifi ta wani koma wani. Lafazin ahadan anan na kira ce fi siyakin nafi wa hiya tufidul umu, koma wane ne kenan, ko da mahaifinsa ne Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, to ba zai yarda ba ya fifita shi akan abin da ya samu daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Domin sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saura ne ma'abucin albarka, duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu ne wanda yake ma'abucin albarka. Don haka ita kuma albarka abu ce wadda ya dace mumini ya nema a rayuwarsa ta kowace hanya, hanyar da ta dace a shar'anci, hanyar da ake nema albarka. Don haka yana daga cikin hanya ta samun albarka shine shan sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yace la usiru bi nasibi minka ahada, yace wallahi ba zan fifita wani wato game da rabona da na samu daga gunka, yaya za a yi in bari sai sun sha su ba? Kenan abinda yaron yake nufi, albarkar da gumugumunta kenan ta fara zuwa bakin shi kafin ta je bakin wani. Kada Sahal, Allah ya kara masa yadda, sai ce fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yadihi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya azama yaron gidauniyar ahadin sai ya ce karbi kaga anan haƙƙin sa ne to dan haka malam ya zo da wannan hadisi anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ga yaron yace a ta'azanu li an ubiya haula shin zaka iya bani izini na ba waɗannan su waɗannan jama'a inda yaron ya ba su izini kaga ake san mariya gurgudan abin da za su sha sukan iya shanyewa kafin gidauniyar ta zo kanshi idan suka shanye ta zai bai yarda ba kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi yaron ya ba shi izinin ya ba waɗannan dattawa amma fa bai bayyana masa ba gurgudan iya abin da yake bukata ne da haka anan in ka ba mutum izinin cewa je ka ɗauki baka bayyana masa ba gurgudan iya abin da zai ɗauka wannan ba laifi ba dole bane sai ka bayyana masa gurgudan abin da zai ɗauka in ka ga ya ɗau abin da bai kai ba ya ɗauka to anan ba laifi kana iya ce masa wani ƙarama idan ko ka ga ya ɗau adadin abin da ya gurgudan abin da ya wuce ya ɗauka anan kana iya ce masa rigidi wannan ai yayi yawa don haka anan kuma wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa idan mutum ya maka laifi kace ka yafe masa ko da baka bayyana gurgudan iya abinda ka yafe masa to wannan ba laifi bane kuma ya yawa to shine a takaice wato malam ya zo da wannan hadisi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi Ibnu Abbas cewa ya bashi izinin ya ba waɗannan dattawa to kaga inda ya bashi izinin to bai san ba gwalgwadon iya abinda za su sha sannan kuma shi ma bai san ba gwalgwadon menene iya abinda shi yaron zai sha kenan a iya a farko dai a takaice shi yake da haƙƙi kamar yadda bayani ya gabata iya abinda yake sunna idan aka kawo abin sha to wanda ya fara kafa kai ya sha idan ya gama to na damarsa zai ba an gane ko al-yaminu fal-yamin wanda ke dama shi ake fara ba sannan wanda yake damarsa sannan wanda yake damarsa har ta kewayo ko da kasancewar a hagunkin dattawa ne komin wato darajar wanda yake dama to wanda yake hagunkin shi za a ba kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo wata gidauniya da abin sha a damarsa akwai wani bakauye a hagunkinsa akwai Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama manzon Allah sai ya miƙa ma wannan bakauye sai manzon Allah ya faɗa ma Abubakar al-yaminu fal-yamin na dama shi ake fara ba sannan wanda yake dama an gane ko haka wato wajen ɗaukan magana kamar misali amma abin da ya shafi kamar tattaunawa idan aka zo aka taru za a tattauna to babba shi yake fara yin magana Allahumma sai dai in ya kasance akwai shugaban taro wanda an shugabantar da shi ga wannan zama to komai ya rinta shi shi zai buɗa taro da bayani sannan kuma shi zai ba da izini ga wanda ya nemi cewa a ba shi damar yin bayani haka a wajen aswaki in kayi aswaki in zaka ba wani yayi in jama'a ne da dama to babba shi ake fara ba kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan na farko na wajen ɗaukan bayani shine hadisin da wato Huwaisa da Muhayisa ƴaƴan Mas'ud wato lokacin da aka kashe Abdurrahman Abdullahi ibn Sahal a can Khaibar sun yi tafiya tare da wato Huwaisa a lokacin da aka dawo Madina dan uwan shi Abdurrahman da shi da Muhayisa sai suka kawo ƙara wajen manzon da shi Huwaisa da Muhayisa da Abdurrahman dan uwan wanda aka kashe suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kawo ƙarin Yahudu akan ta'addancin da suka yi to a lokacin nan wato daga cikin wadancan ƴaƴan Mas'ud, wato daga cikin su ukun yaran su, sai niyyar zai magana manzon Allah, sai ya ce a manzon Allah ya ce babba ya fara, babba zai fara bayani. To wannan hadisi yana tabbatar da in jama'a sun hadu za a yi bayani, to babba yake farawa. Haka a wajen bada aswaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa yayi mafarki yana aswaki, sai ga mutum biyu, da yaro da babba. Manzon Allah da ya gama aswakin sai ya mika ma yaron, Jibrilu alaihi salam sai ya ce masa kabbir kabbir, ma'ana ba babba, fara da babba. Wannan shi ma nassi ne, malamai suka ce in mutum yayi aswaki zai ba wani yayi, in a cikin jama'a ne to babba ya dace a ba. Kuma haka hadisin yana tabbatar da halaccin yin aswaki da aswakin wani. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu ismi man zalama shay'an min al-ard. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فوقه من سبع عرضين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين هو المعلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصوما فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر من الأرض طوقه من سبع عرضين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك والمروزي قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم وابن عبد الله عن أبيه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. قال الفيربري قال أبو جعفر هو محمد بن حاتم البخاري قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملا عليهم بالبصرة. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na girman laifin wanda ya zalunci wani abu wato na ƙasa. Abin da ake nihi da al'ard a nan wato shi ne fili ko gona ko titi, abin da ya shafi ƙasa. Ma'ana a wannan babi za mu ga girman laifin wanda ya zalunci wani abu na ƙasa ko mun kankantar shi. Shi ne malam ya yi babi na musamman a nan, ya ce babu ismi man zalama shay'an min al-ard. Babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na girman laifin wanda ya zalunci wani abu na ƙasa. Farko malam ya zo mana da hadisin wato Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'd, ke ba Talha ibn Abdullah labarin cewa shi kwa Sa'id ibn Zaid Allah ya kara masa yadda shi ya bashi labarin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man zalama min al-ardi shay'an manzon Allah ya ce duk wanda ya zalunci wani abu na ƙasa ma'ana ya ci iyaka iyaka ta gona ko ta kare ko ta titi ga iya abinda aka yanka aka baka sai ka dan matso ko kuma ga iyakar ka ga tashi sai ka matsa ka ci iyaka ko ga karan ka ga nashi filin ka ga nashi kuma ka matsa ka ci shine manzo Allah yace man zalama min al-ardi shay'an duk wanda ya zalunci wani abu na ƙasa shay'an anan wato na kira shi an gane ku shine yace man zalama shay'an min al-ardi shay'an yace duk wanda ya zalunci wani abu wato na ƙasa kenan ko mun kankantar shi manko tana siga ce daga cikin siyabul umu sawa'an namiji ne ko mace ce ne duk wanda ya zalunci wani abu wato na ƙasa manzo Allah yace duwi ka humin sawai arbi wato za a masa dan wuya wato na kasan bakwai a ranar kiyama lafazin tuwikahu an ciro shi ne daga abbawuk idan aka ce abbawuk wato shine a Hausa ake kiran shi dan wuya kenan kayan ado wanda ake sanya shi a wuya an gane ko abin da aka saka a wuya ya zagaye shi shine ake kira abbawuk don haka ake ce masa dan wuya kenan irin kamar misali kayan ado da ake to shi anan kasan bakwai gaba ɗayan ta za a giggiko ai masa wato dan wuya da shi a ranar kiyama a hadisi na biyu wanda malam yazo da shi a baban hadisin Abu Salama Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa kanat bainahu wa baina unasin usuma yace akwai wata jayayya da rikici tsakanin shi da wasu jama'a akan cin iyaka da aka masa sai ya ambata ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin wannan kusuma da ke tsakanin sa da wasu jama'a Aisha sai take ce masa ya Aba Salama tace ya kai Abu Salama ijtanibil arda Aisha tace masa ka nisanci lamarin ƙasa ƙasa tana da hadari wanda yake mai girma tace fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kenan in har ka san ba haƙƙin ka bane to kar ka ja da kiyayi kanka tace masa ijtanibil arda wato ka nisanci lamarin ƙasa abu ne wanda yake mai hadarin gaske tace fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala tace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man zalama qida shibrin min al-ardi duk wanda ya zalunci gwalgwadan dani daya wato na ƙasa idan aka ce shibir a Hausa shine ake kira dani in aka ce dani shine mutum ya ware tafin hannunsa haka dani shine manzo Allah ya ce tace manzo Allah ya ce man zalama qida shibrin min al-ardi duk wanda ya zalunci na ƙasa gwalgwadan ɗani ɗaya ruwe ka hunin sabai ardina za a masa ɗan wuya na ƙasan bakwai a ranar kiyama za a rataya masa nauyin ƙasan bakwai a ranar kiyama hadisi na uku a baban hadisin Salim daga mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akaza min al-ardi shay'an bighayri haqqihi duk wanda ya karbi wani abu na ƙasa ba tare da haƙƙinsa ba haƙƙinka bane amma ka karba manzo Allah yace kusifa bihi yawmal qiyamati ila sabai ardina manzo Allah yace a ranar kiyama za a juyar da ƙasa da shi yana nufo a cikin ta sai ya kai karkashin ƙasan bakwai wallahi ya zubi billahi Ubangiji ta'ala zai sanya ƙasa ta juye da shi ya ringa nutsuwa a cikin ta sai ya kai karkashin ƙasan bakwai takaice waɗannan hadisai guda uku suna tabbatar mana da cewa zalunci na ƙasa laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka, domin yana daga cikin hanyoyin da malamai suka bi domin tantance tsakankanin manyan laifuka game da kankana. Shine duk laifin da Ubangiji ta'ala ya yi kashedi da barazana game da wata azaba, in ma a nan duniya ko a hukuma lahira, ga wanda ya aikata wannan laifi, wannan yana tabbatar da cewa laifi ne mai girma. Kaga a nan hukuma ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, wadda Allah ya yi tanadi a ranar kiyama ga duk wanda ya yi zalunci na ƙasa, wato daidai da gwargwadon dani ɗaya, tare da cewa akwai hadisai da dama waɗanda suka zo wato akan nau'in wannan zalunci, wanda kuma suna ƙara fa'idantar da wasu hukubar na daban. Yanzu a nan wato mun samu kusan kalar hukuba biyu. Farko dai ƙasan bakwai gaba ɗaya za a rataya masa a wuyarsa. Abu na biyu, Ubangiji ta'ala zai sanya ƙasa ta juye da shi, ya ringa nutso a cikinta sai ya kai ƙarƙashin ƙasan bakwai. Tare da cewa akwai hadisi na cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Wa'il ibn Hujr, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa, kuntu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulani yaqtasimani fi ard. Yace wata rana na kasance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga maka wasu mazaje biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kusuma game da wata gona. Wannan yana tashi ce, shi ma wannan yana cewa tashi ce. Fa qala ahaduhuma, dai daga cikin su sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha intaza ardi ya rasulullahi fil jahiliya. Yace ya rasulullahi, wannan a jahiliya ya kwace mun gona ta, ya nuna mun fin karfi, dan haka yau na zo haƙƙi na nake bukata, fin karfi ya mun ya karbe mun gona ta. Qala, manzo Allah sai yace da shi, bayyinatuk, manzo Allah yace ina shaidunka akan cewa fin karfi ya maka a jahiliya ya karbe maka wannan gona. Qala, sai yace laysa li bayyina, yace ya rasulullahi bani da shaidu, bani da wani da zai iya zame mun shaida. Qala, sai manzo Allah yace yaminuhu, to tunda baka da shaida, rantsuwa zai yi ya wanke kansa. Wannan ita ce ka'ida, idan ka kawo ƙara gun alƙali ka ce an maka kaza, to farko iya abinda alƙali zai nema game da kai shine ina shaidu. Idan ka zo da shaidu suka ba da shaida, alƙali ya yarda da shaidarsu, to anan dole za a baka haƙƙi. Idan ko baka da shaida, shi wanda ka kawo ƙara kake tuhumarsa da cewa ya maka kaza, to alƙali sai ya rantsar da shi. Idan ya ki rantsewa kenan baya da gaskiya, kai da ka kawo ƙara sai a baka dai, sai a baka gaskiya. Amma idan ya rantse, to shi kenan. Kenan in ma rantsuwa ce ya yi ta ƙarya, to za a haɗe a ranar kiyama, kuma dole masu haƙƙi za a dawo musu da haƙƙinsu. Don haka wannan ita ce ka'ida wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana, kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, law yuqan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Manzon Allah yace, inda wato jama'a akan ba su a sababin kawo ƙara, duk abin da suka kawo ƙara a ɗauka a ba su. Manzon Allah yace da wasu mazaje don rashin tsoron Allah, rijal a nan lamar hukuma da ko da mata ne, da wasu don rashin tsoron Allah sun yi da'awar dukiyar jama'a da jinadansu, kawai sai ka zo ka cewa na ina bin shi miliyan kaza a ɗauka a baka. inda a ce haka kawai duk wanda ya kawo karin cewa an masa kaza kawai sai a dauki abu a bashi. Zan Allah yace wasu da rashin tsoron Allah ya kai su a matsayin sun yi da awar dukiyar wasu da jinanansu. Zan Allah sai yace lakini albayyinatu alal muttaqin, yace sanadi zawwa da shaidu abu ne wanda ya zama wajibi akan wanda ya kawo kara. Duk wanda ya kawo kara yace an masa kaza to dole ya zo da shaida. Sai yace wal yaminu ala man anka, ita ko rantsuwa na kasancewa ga wanda ya musu. In aka kawo karanka aka ce kai kaza, idan ka ce baka yi ba, shi wanda ya kawo kara bayyana shaidu, to sai ka yi rantsuwa ka wanke kanka. To dan haka anan wato da shi wannan da yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya mun fi karfi a jahiliya ya karbe mun gona ta. Manzon Allah yace masa ina shaidu, yace ya rasulullahi ba ni da shaida. Manzon Allah yace to yaminu, rantsuwa fa zai yi ya wanke kansa akan tuhumar da kake masa. Qala, sai yace idan yadhhabu biha, yace ya rasulullahi in har yayi rantsuwa to zai halakar mun da gona fa, saboda ba tsoron Allah ba yake zai iya rantsuwar. Qala, sai manzon Allah yace laysa laka illa zak, baka da wani abu in ba wannan ba, rantsuwa ce kawai zai, babu wata mafita in banda wannan. Qala, sai yace falamma qama li yahlif, in ji wa'il ibn hujr, lokacin da shi wannan mutumin da aka kawo karan cewa yayi ya karbe wannan yayi zalunci ya karbe ma wannan gona, lokacin da ya tashi domin ya yi rantsuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa man iktafa ardan zaliman laki Allah wa huwa alaihi ghadban, duk wanda ya yanki wata kasa ya ci iyaka akan zalunci, manzon Allah ya ce to zai hadu da Allah a ranar kiyama, wato Ubangiji ta'ala yana mai cike da fushi game da shi, zai haɗu da Ubangiji ta'ala yana mai yi masa fushi. Kaga wannan hadisi yana nuna mana nau'in wata uquba ta daban, duk wanda yayi zalunci dare da dani ɗaya na ƙasa, to a ranar kiyama zai haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala yana mai masa fushi, duk wanda Allah ya fushi da shi kuma komar shi hutacci. Domin ya faɗa wa gaudi wallahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima, wa kuma waqadiba Allahu alaihim wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira, duk wanda Allah yayi fushi da shi ya haɗu da Allah yana mai fushi da shi to hukumar sautarci. To haka hadisin ya alabnu murra, Allah ya kara masa yadda, hadisi ne ingantacce, yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sahihu Ibn Hibban. Ya ala Allah ikara masa yadda yake cewa na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ayyuma rajulin zalama shibran min al-ardi kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yabluga sab'a ardin thumma yuqawwiquhu yawm al-qiyamati hatta yufsala bainan nas. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya zalunci yayi zalunci dare da dani daya na ƙasa, to a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai kallafa masa wato gina iya gurgurdan fadin da ya zalunta har zuwa karkashin kasan bakwai, iya gurgurdan zaluncin da ya in dani ɗaya zalunci na ƙasa, to daidai da danin da za a tilasa masa ya ringa ginawa ya ringa ginawa. A rannan ku ba maganar wata diga ko wani barmil ko wata fantariya, da hannun shi zai ringa ginawa wal iyazu billahi, sai ya ringa gina gwargwadon iya abin da ya zalunta ya ringa ginawa, sai ya kai karkashin bakwai kasan bakwai gabaɗaya, sai ya tono kasar, ba ma kasan bakwai dauki cewa gwargwadon ɗani ɗaya a ce ka tona iya abin da yake metri goma ko zuwa metri hamsin buwaji na wata mota za ka fito, to zai yi ta tonawa zai yi ta tonawa sai ya kai karkashin kasan bakwai. Idan ya tono wannan ƙasa gaba ɗaya, sannan abin da zai biyo bayan sai a rataya masa wannan ƙasa gaba ɗayanta da ya tono, sai a yi masa ɗan wuya a rataya masa auren shi. An gane ko? Ba a rataya masa ba ne ba fa a sauki, za a rataya masa ya ci gaba da jafar nauyin wannan ƙasa da aka rataya masa auren har a kai gwargwadon lokacin da za a rabe hukunci tsakankanin jama'a. yinin alkiyama ku yini ne wanda yake gurgurdan sa shekara 50 ta'aruju almalaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to sai yayi tsayuwa ta kusan shekara 50 da nauyin wannan kasa a dauki a wuyarsa aliyazu billahi to haka yana daga cikin ukubobin duk wanda yayi zalunci daidai da dani dai na kasa to Allah ya tsine masa albarka la anta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta haukansa kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim amir ibn wasila Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kuntu inda ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace wata rana na kasance a gun ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda ba ta rajulun sai wani mutum ya zo masa فقال سيئتي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك يا علي ومينيني أبن منزان الله صلى الله عليه وسلم يقوي يفتع مك بيفتع مك وابا أنتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا أيونا أسيري لك يفتع مك أبوون بيفتع ما جماعة قال آمر سيئتي وفغضب علي الله إكرام سيدا سيئتي كرفشي وقال سيكيتي وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم بزمن توبة ذي قوي وانا أبي كيف انتين يفتع من سوران جماعة يكيف فتع من سيقوي يتي منذ الله بأتبي أرشبتي بحاجة شوال يوالي لدك تكين جماعة يفتع من وانا أبو سوران جماعة بفتع من سبا يتي بايبا kaga wannan yana ƙaryatar da mafi sharrin al'umma a ban ƙasa a yau wato sune in shi'a wanda suke da'awar wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi asiri da Aliyu ya koyi wasu abubuwa ya faɗa masa wanda bai faɗa ma sauran jama'a ba wanda daman ƙarya ita ce sana'ar su ita ce ɗabi'ar su don haka malaman hadisi in hadisi ya zo ta hanyar ɗan shi'a musamman wanda yake da'awa zuwa shi'ancin sa to ba sa karɓan hadisin shi saboda shi kirkire ƙarya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ɗan shi'a abu ne mai sauki littafin su wanda suke tinkaku da shi suke takama da shi wanda shine babban marji'i a wajen su al-kafi na al-kudaini sama da hadisi 12,000 ke akwai na ƙarya a ciki wanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aliyu Allah ya kara masa yadda ya cika da fushi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi zaman tuba da zai koye wani zance ya fada mun wato ya ki fada ma sauran jama'a sai yace khaira annahu kad haddathani bi kalimatin arba iya abinda na sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari game da wasu kalimomi guda hudu faqala sai wannan mutum ya tambaye Ali Allah ya kara masa yadda yace ma hunna yace wasu kalmomi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa maka ya amirul mu'minin kala sai Ali Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah ya faɗa yace la'anallahu man la'ana walidahu Allah ya tsine ma duk wanda wato ya la'anci mahaifansa duk wanda ya zage mahaifansa to Allah ya tsine masa albarka dan haka zagin mahaifi ba karamin laifi bane daidai da tsoki ubangiji ta'ala ya haramta ma daya ma mahaifansa kamar yanda ya faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma idan aka ce uf wato shine koma bayan magana wadda take mai muni a takaice koma baya shine kamar tsoki daidai da tsoki haramun ne da yawa mahaifa to walantana zagi walantana la'anta da abin da ya kama da haka shine yace la'anallahu man la'ana walidahu Allah ya tsine ma duk wanda ya zagi mahaifansa ubangiji ta'ala ya tsine masa albarka kalima ta biyu sai ya ce wala'anallahu man zabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma duk wanda ya ma wani Allah yanka duk wanda ya ma wani yanka domin neman kusaci zuwa ga shi wanda aka ma yanka, to Allah ya la'ance shi. Wanda yi ma wani Allah yanka shirka ne, duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta, domin yanka ibada ne. Ibada ko baya halatta a sarrafa ta ga wani banda mahaliccin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu, kamar yanda yace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kamar yanda ya fada fa salli li rabbika wanhar. Dan haka yace wa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillahi, Allah ya tsine ma duk wanda ya ma wannan Allah yanka. Kalima ta biyu kenan. Kalima ta uku sai yace wa la'ana Allahu man awa muhdisa, Allah ya tsine ma duk wanda ya mara ma ya ba dan ta'adda mafaka. Lafazin muhdisan anan yana da ma'ana biyu, duk wanda ya dan ta'adda, wanda zai zo da ayyuka waɗanda ba su dace ba na yaɗa barna a ban ƙasa, yana daga cikin muhdisan. Kuma ma'ana ta biyu shine dan bid'a, duk wanda ya zo ya kirkiri wasu abubuwa ya kim ya soka su a cikin addini, to goya masa baya da bashi mafaka haramu. Duk wanda ya goya masa baya akan ci gaba da yaɗa wannan bid'a, ko ya bashi mafaka akan cewa ya ci gaba da wannan bid'a da ya zo da ita, to shi ma yana cikin la'anta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce yake cewa al madinatu haram ma baina ayrin ila thawr man ahadatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla aw kama qala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ita Madina tun daga wani dutse da ake kiran shi Jabal Uhayr zuwa wani dutse an gane ko da ake kiran shi Thawr, tare da cewa a Makka ma akwai dutse mai suna Thawr. Manzo Allah yace harami ne. Manzo Allah yace man ahadatha fiha hadatha, duk wanda ya farar da wani sabon al'amari a cikin ta, ya zo da wasu ayyuka na tada zaune tsaye, yana daga cikin tada zaune tsaye mutum ya zo da wasu ayyuka na bid'a, man a hadasa fiha hadasan, duk wanda ya farar da wani abu wanda yake bai dace ba a birnin Madina, in ma ayyuka na ta'addanci ko wasu abubuwa na gurɓata addini na bid'o'i, aw awa muhdifan, manzo Allah ya ce ko ya ba dan bid'a mafaka ko ya ba dan ta'adda mafaka. Manzo Allah ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in, la'anta ta Ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata a kai shi, kuma duk abin da ya aikata na farilla ko na fila Ubangiji ta'ala ba zai karba ba sai ya dawo kan layi. Dan haka kizawwa da aiki na bid'a a birnin Madina ya fi muni ya fi hadari akan zawwa da shi a duk wani wuri wanda yake a fadin ƙasa. To dan haka a takaice wannan hadisi shi ma yawwa gaba ta uku, gaba ta hudu sai yake cewa wala an Allahu man ghayyara manaral ardi, a wata riwaya wala an Allahu man saraka manaral ardi, wato Aliyu yace manzo Allah kuma ya faɗa yace Allah ya la'anci duk wanda ya canza alamu na ƙasa, a wata riwaya sai yace Allah ya tsine ma duk wanda ya saci alama daga cikin alamu na ƙasa. Me ake nihi man gayyara manarul ard, yana daga cikin manarul ard ma'ana iyaka da ake, idan aka zo gona kai aka yanka wannan ga iyakar shi wannan ga iyakar shi, filaye da ake aunawa kowa ga ya an sabar filin wane daga wuri kaza zuwa kaza daga nan zuwa kaza shine na wannan, to idan ka canza ka gusa to wannan ka canza manarul ard, la'antar Allah tana kanka, ka tone gwarukin kai gaba ko waɗanda suke haka sana'ar su ce. To ko kuma wanda ya sata, yana daga cikin satar manarul ard abubuwa da ake sanya su saboda maslaha ta jama'a, abubuwa da ake sanya su domin alamomi waɗanda suke nuna cewa wannan fano ne kaza, wanda in ka zo zai nuna maka gari kaza ko zai nuna maka hanya kaza ko zai nuna maka kaza, waɗannan duk suna cikin manarul ard. Don haka a takaice kaga wannan yana nuna mana duk wanda yayi zalunci gulgudan dani din na kasa to fushin al'antar Allah ta tabbata akan shi. To dan haka a takaice wannan laifi ne, laifi wanda yake mai girma. Gaya farko dai wanda yayi zalunci daidai da dani daya, abu na farko da za a kallafa masa, za a kallafa masa gina gulgudan filin da yayi zalunci, yayi ta tonawa sai ya tono kasar har zuwa kasan bakwai. Bayan ya tono, sannan menene zai biyo baya? Shine za a dora masa kasar wannan zai dauka gaba dayanta, kamar yanda a cikin wannan hadisi na Ya'la ibn Murra wanda yake cikin musnad na Imam Ahmad da Sahih ibn Hibban, a wata riwaya Muzammil sallallahu alaihi wa sallama sai yace mana akaba ardan bi ghairi haqqiha, duk wanda yayi zalunci na kasa, yayi zalunci wani abu na kasa ba tare da haƙƙi ba, kullifa an yahmila turabaha ila al-mahshar, za a tilasa masa daukan kasar gaba dayanta sai ya giggibo ta yazo inda za a yi taron alkiyama. Idan ya tono ta gaba daya za a kallafa masa tilas zai dauka sai ya kai ta fagen da za a yi taron alkiyama. Shin idan ya kai ajewa zai yi? Ba maganar ajewa, sai an gama hukunci tsakankanin jama'a, sannan za a sauke masa, sannan ya san makomar shi, imma ila aljanna wa imma ila annar, tsayuwar da ta kai shekara 50. Sannan kuma a wata riwaya kamar yadda muka karanta, za a sanya kasa ta juye da shi, yayi ta rufo a cikin ta sai ya kai kasan bakwai, wal iyazu billah. Ya kamata jama'a su shiga hayyacin su, wannan fa ana maganar dani ɗaya fa wanda ya zalunta, dani ɗaya. To ina ga wanda ya ci metir ɗaya ko metir biyu ko abin da ya kama da haka? Ina ga wanda ya cinye ma wani kare su kutun gaba ɗaya? Ina wanda ya zalunci wani ya cinye masa gona? To ina ga wanda ya ci karuka sun wuce a lissafa ga su barkatai ba adadi? Kana ganin cewa dukiyar gwamnati, dukiyar gwamnati, dukiyar banza, ka ɓoye nan fili, an je an yi awo, ka ɓoye ka zo ka saida daga baya, kana ganin cewa ka ci banza kamar yadda suke yi? Wai yili ne ba a san da shi ba. Da waɗanda suke kewayawa su kewayo, in sun ga wani fili ya ɗan jima dama sai su kawo ta ƴar ƙasa su zuba ko su ɗan fara gini, daga sun gaba wanda ya fito sai su je su sa a musu takardu na banza su je su sayar da shi. Wanda kuma akwai waɗanda suka daure musu gindi akan haka. To wallahi tallahi duk abinda mutum ya zalunta, in dai haƙƙi ne na jama'a, to ya tabbata zai yi aman shi a ranar kiyama. Allah baya bari, zalunci ne wanda Ubangiji ta'ala baya bari. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, wallahi la tu'adduna huquqa ila ahli, rantsuwa nake da Ubangijin da ya halicce ni. Manzon Allah ya ce wallahi za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu so. Wato shi ne yake cewa rantsuwa nake da Ubangiji na, manzon Allah ya ce lalle ne, ya ce za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu so a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce hatta yuqada lishatil jarha'i min ashatil karna, manzon Allah ya ce sai ya kai an yi sakayya game da dabba mara kaho, da dabba wadda take mai kaho, ma'ana akuya tana da kaho a nan duniya, idan ta tunguji tinkiya a ranar kiyama ita ma tinkiya, Ubangiji ta'ala zai halitta mata kaho ta rama tunguzan da aka mata. To yanzu an ce za a yi sakayya tsakanin dabba mai kaho da wadda ba ta da kaho, to kana tsammanin cewa ka ci dukiyar jama'a haka kawai za a tafi haka a kyale a ranar kiyama? To don haka a nan wallahi al'amari ne wanda yake mai girma, wanda mafi yawan jama'a sun ɗauke shi ba a wani abu ba. Don haka akwai waɗanda suke sana'ar su kenan dukiyar jama'a, irin abin da ya shafi fili da sauransu, sai mutum ya je ya sa kawai ya kulla rikici na banza, ya je ya yi takardu a buga masa tarihin da ya wuce wancan asalin wannan kin, shi kenan ya zo ya danne haƙƙin jama'a. da su waɗanda in an zo awon za su ɓoye wasu abubuwa, da su waɗanda suke jagorantar abu. To wannan dole ne mutum ya shiga hayyacinsa tun kafin lokaci ya ƙure masa ya koma zuwa ga Ubangiji. Shi yasa in ka lura duk wanda ya maida irin waɗannan al'amari sana'arsu, Allah ya zare albarka daga cikin al'amuransu. Allah ya zare albarka daga cikin al'amuransu. Kuma musamman mutanen gida, sai a baka aron gona kana nomawa shekara ɗaya, shekara biyu, an samu wasu yan shekaru, kawai mutum sai ya murtsike idan shi kawai ya ce a wannan ai gonar shi ce ya gaje ta ne daga wajen baban shi, shi kuma ya gaje ta daga wajen kakan shi kaza, a zo a yi ta rigima a yi ta ja, a zo kan cewa ya ce wai zai rantsuwa da Qur'ani, a ba shi ya rantsuwa domin ya ci wannan gona. Da yawa sun yi rantsuwa da Al-Qur'ani sun mutu, Allah ya nuna musu ishara ta ke shi ya yi rantsuwa da Qur'ani don ya ci wannan gona, wai shi ya bar ma 'ya'yansa kanu, don ya bar ma wai 'ya'yansa kanu. Da yawa akan samu irin wannan rikicin gona. To nan ana maganar ba ma mutum ya cinye gona ba, ba ma mutum ya cinye karen wani ba, ana maganar daidai da ɗani ɗaya. Ɗani ɗaya tak, in mutum ya yi zalunci na ƙasa, gona ko kare ko kuma hanya ta jama'a, kamar hanya ta